zaɓe a ɓangaren La Liga na shekara 2016 zuwa 2017. Mako na 34 a can ƙasar Spain, jiya ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona ta lallasa Osasuna da ƙwallo 7-1. Leganes kuwa ta sha kashi a hannun Las Palmas da ci 3 da babu a gidanta. Valencia kuwa ba ta ji daɗi ba a hannun Real Sociedad, inda Real Sociedad ta bi har gida ta sha ta ƙwallaye 3-2. Deportivo La Corona ta ci ƙwallaye a raganta daga ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid, inda Real Madrid ta bi har gida ta lallasa ta 6-2. A yau kuma za a ci gaba da sauran wasannin na La Liga, inda ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Alaves za su fafata da Eibar misalin karfe 6:30 na yammaci a gogon Najeriya Nijar. Sevilla kuwa a gida za ta karɓi hukuncin Celta Vigo ne da misalin karfe 7:30, yayin da Atletico Bilbao za su kece raini da Real Betis da misalin karfe 8:30 na dare a gogon Nijar, Kamaru da ƙasar Chad. Haka abun yake a can ƙasar Ingila, ɓangaren wasan Premier League na shekara 2016 zuwa 2017. Waɗanda suka yi kwantai na wasannin wasu mako wanda ta wuce wanda ba a samu damar bugawa ba saboda waɗansu dalilai. A jiya ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Arsenal a gida ta doke Leicester City da ci 1 mai ban haushi. Ita ma Middlesbrough ta samu nasara kan Sunderland ƙwallo 1 da babu, yayin da Crystal Palace ba ta ji daɗi ba hannun Tottenham, da Tottenham ta bi ta har gida ta sha ta ƙwallo 1 mai ban haushi. A yau kuma za a kece raini a babban wasa a Premier League na bana tsakanin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester City, in za ta karɓi bakuncin takwarar Manchester United da misalin karfe 8 na dare a gogon Najeriya Nijar da kuma Chad. A ɓangaren nahiyar Afirka kuwa, a tarayyar Najeriya, ɓangaren Nigerian Professional Football League wato Premier League na bana na shekara 2016 zuwa 2017, a jiya an buga wasa da ya kwantai tsakanin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Enugu Rangers da Wiki Warriors. Enugu Rangers ta samu nasara akan Wiki Warriors da ƙwallo 3-2. A yau kuma za a buga wani wasa ɗaya da ya rage a baya tsakanin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Katsina United da Rivers United. Za a buga wasan ne da misalin karfe 4 na yammacin yau. Wannan wasa za a buga shi ne ba tare da magoya baya sun shiga kallon wasan ba, wato MT Stadium, sakamakon hukuncin da aka yi wa Katsina a wasan da suka yi da Eyimba saboda wuta da yamutsi da magoya bayan Katsina suka yi. Za a buga wasan ne a filin wasa na tunawa da Muhammadu Dukko da ke Katsina. Huta lafiya.
Shirye-shirye sun zo muku ne daga dandalin VOA.